da Salma Salama cikin biya sarauta autar mata gai da Salma sanin ki Salma Salam alaikum salama cikin jidan bayani ina da zance amsa zan so ku bani ina ya Salma amata kun ji nayi bayani kida da busa gaji ta na soyayya launi amma kai da Salma me darajar da nayi yake ne ku tashi mata ku tarawa cikin sukuni cikar gari ne in a garin ana da Salma a Salma gimbiya ce mun san ta mumuna ce Salma jarma ce mai nasara da arziki ce Salma yar gida ce komai ta yi shi ya dace sanin ki Salma kin halin ki ne biki sanin ki Salma kin dace da arzikin ki Salma mota ko abata diki sanin ki Salma sai fara'a da yan uwanki Allahu rabbi ga tan Salma yar sarakuna ce Salma ya ta maluma ce Salma farin jini ya dagun Salma ado na gaske na agun Salma shiga kala kala sai Salma na ci godiya Salma dudubun kawai Salma dudubun masoya Salma dudubun kudi sai Salma dala dala a hannun Salma ku tafa hannuwa ga Salma ku dinga jinjinawa Salma ina irin ta mata Salma tafiya irin ta mata Salma halin kwarai da kyauta Salma mahassada ku kyale Salma sai dai ilahu lamarin Salma gari gari ana jin Salma gida gida ana san Salma alfahari ta mata Salma alfaharin mazan ma Salma take na Salma ne da salama nasara ta zan cikin al'umma ta magare ta sai ta dama gai da Salma salama cikin diya sarauta autar mata
Another Gbedu from NigerPickup.com.